Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 31 ga watan Yuli shekarar 2019 akan mitoci 19, 41, da kuma 60. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfilu Hashim kuma zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Manufofin kiwon lafiya Amurka sune suka fa zama abin tattaunawa a daren jiya a muhawarar masu neman tsayawa takarar shugabancin kasa a jam'iyyar Democrat. Shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci bikin zagayewar ranar da Majalisar Dokoki mafi daɗewa a yammacin duniya ta fara zama a jihar Virginia duk da adawar da ya fuskanta. Da safe yau Laraba, Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango.
Kanan labarin kenan. To bayan koko kun gaba jin labarai, za ku ji Majalisar Dattawan Najeriya ta sanar da sunayen shugabannin kwamitocinta 69 da mataimakansu bayan ta gama tantance ministoci.
Na tambayi Sanata Obasani ko yaya yake kallon wannan na dana ɗaya na kwamitocin, ganin cewa manyan kwamitoci duk ƴaƴan jam'iyyar APC aka ba, sai ya ce,
ni ban taɓa ji wanda ya ƙorafin ba har yanzu, tsakanin Allah kuma ban san wanda suke ƙorafin ba, kuma ban san da aka yi ƙorafin ba har yanzu.
To bayan haka za ku ji cewa kakakin Majalisar Wakilai Femi Baja Bamela ya kai ziyara a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Borno domin ganin irin hali da ake ciki da kuma sha'anin tsaro a wurin. Bayan haka Madina Dauda kuma na tafi da shirinta na demokradiyya a yau, amma duk sai an gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Manufofin kiwon lafiya Amurka sune suka fa zama abin tattaunawa a daren jiya Talata a muhawarar masu neman tsayawa takarar shugabancin kasa a jam'iyyar Democrat, inda masu saucin ra'ayi suka kalubalanci Sanata Elizabeth Warren da Sanata Bernie Sanders, waɗanda ke kan gaba a jerin masu niyyar kawar da shugaba Donald Trump a zaben shekarar 2020. Da Warren da Sanders sun yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin kiwon lafiya da ke hannun kamfanonin inshora masu zaman kansu da ke baiwa ma'aikata miliyan 150 inshora ta hanyar ma'aikatansu. Amma an caccaki waɗannan ra'ayoyi nasu kusan tun farkon muhawarar da ta kwashe sa'o'i biyu ana yi a jihar Michigan da ke zama cibiyar ƙera motoci ta ƙasa. Ba za mu zagaya ba. Mu zama jam'iyyar rarrabuwa ba, muna fadawa rabin kasa waɗanda yake da inshorar lafiya ta kamfani mai zaman kansa cewa inshorar su ba ta bisa doka, a cewar tsohon dan majalisa daga jihar Maryland John Delaney. Duk wanda kaurecewar wasu 'yan majalisar dokokin jihar Virginia da kuma wata 'yar zanga-zanga da wanda ga cikinsu yayi, shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci bikin zagayewar ranar da majalisar ta fara zama a Jamestown, jihar Virginia. Tsayawa a wannan wuri mai dimbin tarihi a matsayin shugaban kasa na farko da ya jawabi ga hadakar 'yan majalisar dokoki na wannan majalisa mafi daɗewa a yammacin duniya, wato majalisar dokokin jihar Virginia, wata girmamawa ce gare ni, a cewar Trump. Ya ƙara da cewa yau shekaru 400 da suka gabata a wannan gaba ta kogin James River, majalisar dokoki mai wakiltar jama'a ta farko a sabuwar duniya ta yi zama, saboda sadaukarwar da kai da tsararrakin masu kishin ƙasa da dama, wannan majalisar ta ɗore cikin shekaru masu tsawo. Kuma yanzu kun ci gaba da wannan al'ada wacce abin alfahari ce. Yayin da Trump ke tsakiyar bayani a jawabinsa, wani wakili ɗan jam'iyyar Democrat mai suna Ibrahim Samira ya tayar da murya yana cewa, shugaban ƙasa ba fa za ka iya mayar da mu inda muka fito ba. Virginia ta zama gida a gare mu, shugaban kasa ba zafa za ka iya mayar da mu inda muka fito ba. Virginia ta zama gida a gare mu. Sai wasu da ke wurin suka yi ihu ma ba Falastinan Amurka ba Amerikan, wanda likitan haƙuri ne, wasu kuma suka yi ta cewa Amurka Amurka da kuma Trump Trump Trump. Da safiya yau Laraba, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu. Wannan shine karo na biyu da Koriya ta Arewa ke gwajin makamai cikin mako guda, yayin da tattaunawa kan nukiliya ta cije. Makaman masu linzamin an harba su ne daga kusa da gabashin birnin Wonsan, kuma sun yi tafiyar nisan kusan kilomita 250 a cewar hafsoshin sojin Koriya ta Kudu. Gwajin na zuwa ne kwanaki shida bayan da Koriya ta Arewa ta yi gwajin daya da ya gabata na makamai masu linzami, wanda aka ce mayar da martani ne ga shawarar da Koriya ta Kudu ta yanke ta sayan makamai daga Amurka da kuma gudanar da atisayen soja da sojojin Amurkan. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi ƙarar gwamnatin Trump tana zarginta da ci gaba da raba 'ya'yan bakin haure da iyayensu duk da hukuncin da kotu ta yanke a shekarar ta gabata. Kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta American Civil Liberty Union, wato ACLU a takaice, ta nemo na alƙalin kotun tarayya a birnin San Diego jiya Talata da ya dakatar da wannan abu da gwamnati take yi. Abin mamaki ne cewa gwamnatin Trump na ci gaba da raba ƙananan yara da iyayensu, sama da ƙarin iyalai 900 sun haɗu da sauran dabbai da aka raba su da 'ya'yansu ta hanyar amfani da ƙudurin da baya bisa doka, a cewar lauyan ƙungiyar ACLU Lee Gallant. A cewar ƙungiyar ACLU, kusan yara 1,000 aka raba da iyayensu tun lokacin da shugaban ƙasa Donald Trump ya bayar da umarnin a dakatar da raba yara da iyayensu a watan Yulin shekarar 2018. Daga baya kuma kotu ta umarci a sake haɗa yaran da iyayensu. Jami'ai a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo sun tabbatar da cewa an sake samun ƙwayar cutar Ebola a birnin Goma. Birnin Goma ya zamto gida ga mutane sama da miliyan guda, kuma yana kan iyakar Kongo da Rwanda, inda dubban mutane ke tsallakawa da kafa a kulle yomin. Yanzu nan aka tabbatar min da cewa an samu ɓullar Ebola a birnin Goma, Dr. Aruna Abedi, mai shirya tsare-tsaren tunkarar Ebola a arewacin lardin Kivu, ke faɗa wa kamfanin dillancin labaru na AFP. Batun Ebolar na da nasaba da wani mutum da ya yi tafiya zuwa Goma daga arewa maso gabashin lardin Ituru. 'Yan kwanaki bayan da ya isa, an gano cewa yana ɗauke da cutar a cibiyar kula da cutar Ebola ta birnin Goma. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi jiya Talata cewa ya yi mamakin kashe ƙananan yara sama da 12,000 da aka yi ko aka firgita su a shekarar ta gabata a wasu ƙasashe 20 da ke fama da yaƙi ko ƙasashen da ke fama da tashin hankali. Wannan tashin hankalin da ba a taɓa gani ba na gallaza mu ƙananan yara mata da maza, an bayyana shi a rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara, wanda ya bayyana tare da yin Allah wadai da ƙasashe da ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke ingiza wannan tashin hankalin. Dududu Majalisar Ɗinkin Duniya ta tattara bayanai 24,000 na cin zarafin ƙananan yara a shekarar 2018, ciki har da kisan kai da nakasarwa da cin zarafi da lalata da yin garkuwa da mayar da yara mayaƙa da kuma kai hare-haren makarantu da asibitoci. Daga ƙarshe, janar ɗin soja John Hayton, wanda aka gabatar da sunansa don ɗare matsayi na biyu a rundunar sojin Amurka, jiya Talata ya kare kansa daga zargin yin lalata da wata soja ta masa wadda ta yi aiki ƙarƙashinsa. Wannan zargin ba gaskiya ba ne, a cewar Hayton lokacin sauraron tantance shi na zama mataimakin hafsoshin sojin Amurka gaban kwamitin soja na majalisa. Ya ƙara da cewa wannan Amurka ce, dole a yi amfani da gaskiya. Yanzu haka Haitin shi ne shugaban rundunar tsare-tsare wadda ke kula da makaman nukiliyar ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadala. Majalisar Dattawan Najeriya ta nada shugabannin kwamitoci 69 da za su sa idanu a harkan gudanar da ayyukan bangaren zantarwa, wacce za ta yi a wa'adi na biyu a mulkin shugaba Muhammadu Buhari. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta shirya mana rahoto akan wannan batu.
Agriculture and Rural Development Chairman Senator Abdullahi Adam, Vice Chairman Senator Bima Muhammad Enagi, Appropriations Senator Barrow Jibrin, Vice Chairman Senator Stella Adaze Odua.
Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya yi ta bayyana jerin sunayen shugabannin komitoci 69 da mataimakin su kenan. Kaddamar da komitocin ya biyo bayan kammala tantance ministoci 43 da shugaba Buhari ya nemi majalisar ta yi, wanda ya nuna cewa an kama hanyar gudanar da mulki a kasar gadangadan. Abin da ya dauki hankali a naɗe-naɗen shugabannin komitocin shine cewa ƴaƴan jam'iyyar APC sune suka samu manyan komitoci, inda tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa kuma ɗan jam'iyyar PDP Ike Kuramadu ya samu shugaban kwamitin kula da muhalli, sannan Sanata Barau Jibrin daga jihar Kano kuma ɗan APC shine yanzu ya zama shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi. Sanata Danjuma Goje shine zai shugabanci kwamitin sufurin ruwa. Alim Dume shine zai kula da harkokin rundunar sojoji. Bala Ibnu na Allah kuma kwamitin kula da sojojin sama. Tsohon gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha shine zai kula da kwamitin al'adun gargajiya. Sanata Abba Kyari shine mai kula da kwamitin birnin tarayya. Sanata Abdullahi Adamu harkar noma. Sabo na Kudu daga jihar Kano shima kwamitin kula da harkar man fetur na cikin ruwa. Na tambayi Sanata Obasani ko yaya yake kallon wannan naɗe-naɗe na kwamitocin, ganin cewa manyan kwamitoci duk ƴaƴan jam'iyyar APC aka ba, sai ya ce,
ni ban taba ji wanda ya ƙorafin ba har yanzu, ga kanda Allah kuma ban san wanda suke ƙorafin ba, kuma ban san da kai ƙorafin ba har yanzu. Ni a sani na shine duk wanda na ganshi har izuwa yanzu nan kowa yana mashi shugabanmu wato Senate President Ahmed Lawal godiyan cewa dattijo ne wanda yake da kishin kasar nan, yake da kishin al'umman kasar nan, kuma mutum ne wanda ya nuna mana cewa a matsayin shi wanda ya shekara 20 a wannan wuri wajibi ne dukkan mu mu tsaya mu dubi kasar nan, mu bar maganan ra'ayinmu, mu bar maganan san kanmu, mu so kasar mu. Duk inda ka fito a kasar nan, kowane jiha ka fito, kowane al'umma kake wakilta a wannan kasa, kowa ya san matsalar da ke kasar nan, kowa ya san talakan kasar nan yana neman shugabanci na kwarai, kowa ya san talakan kasar nan yana neman mutane masu kishin kasar nan su yi shugabanci shi. Saboda haka shi yasa ma kika ga cewa tunda shi shugaban mu Sanat President Dr. Ahmed Lawal yake wannan guri shekara 20, ba taba zama a majalisa ba ranar Juma'a, amma yau an yi shi satin da wuce, kuma muka dauke hutunmu dukkanmu muka zo na muka sha mun tantance ministocin nan domin mu tabbatar cewa shugaban kasa ya samu ministoci, an ka kasafin kuɗi cikin lokaci, mun tantance shi, an je an matalaka aiki ba yadda aka saba ba. In kin dauko sanad na 8 da wuce, ba ma mai so yawa tana wannan sanad din da wuce tsakani da Allah, in ji ka tana matalakan kasan hankalin su zai tashi.
Majalisar dattawa ta fara hutunta na shekara kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yan majalisu masu yin doka, ku bi tsoron Allah mulkinku, ku sani mun zaɓe ku ne fa, ba don ku shiga daulahin ku more ba, sai dan ku je ku kare haƙƙinmu, a dan ba ku allowance na haƙƙinku. Inda matsala da o mazaɓarka, ka nemi shawarar al'ummarka, in ka ga za mu tura canjinka, ɓangaren zartarwa dukkanku. Bangaren dokoki dukkanku, bangaren shari'a dukkanku, mun kunyi dan Allah ya shaida, mun kunyi sarranku a duniya, a kusani dai ba za mu yafe ba, za mu haɗu da ku a gaban Allah nan da dokarku ba za.
Kuma da Allah a gaida Madina Dauda. Kakakin majalisar wakilai Femi Bajabimila ya kai ziyara a sansanoni 'yan gudun hijira a jihar Borno domin gajin irin hali da ake ciki da kuma yadda sha'anin tsaro yake a gurin. Ga dai wakilinmu Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Kakakin ya dai bayyana haka ne a lokacin da ya ziyarci sansanonin 'yan gudun hijira da ake kira Gubio Camp da ke cikin garin Maiduguri tare da sauran wakilan majalisar, don ganewa idanunsu irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki da kuma rikicin Boko Haram din ya daidaita. Ya ce batun 'yan gudun hijira da kuma batun ta'addanci ba batu ne na jam'iyyar APC ba, abu ne da ya shafi dukkanin jam'iyyun, kuma Allah da nan ba da jima'a ba za mu yi ƙoƙarin mu ga mun kawo ƙarshen wannan matsalar. Kwanarar Bajabiya Mila ya kuma jajanta wa gwamnati da al'umman jihar Borno game da hare-haren da aka kai kwanakin nan akan wasu ƙananan hukumomi da aka hallaka mutane da daman gaske, da ma raunata wasu da zaka ke karɓan magunguna a asibiti. Shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ce wannan shine karo na farko da suka karɓi irin irin wannan shugabanci karkashin jagorancin kakakin majalisar wakilan cikin shekaru 8 da suka gabata. Don haka yana mai yaba musu game da wannan yunkuri da kuma halin kulawa da suka nuna a jihar Borno.
Right now Maiduguri is officially hosting 49,611 widows and 49,316 orphans. We need your support.
Yace zakan ana da matan da suka rasa mazajinsu da kuma ke gudun hijira har su 49,611 da kuma yayan marayu 49,316 da dukkanin su suke samun mafaka a cikin garin Maiduguri. Na haka muna bukatar taimakon ku. Don wannan gwamnatin cikin watanni biyu da suka gabata ta kashe fiye da kashi 40 na kudadenta wajen taimaka harkokin tsaro da kuma tallafa waɗannan 'yan gudun hijira.
We need to address the root causes of the Boko Haram, which are not limited to endemic poverty, pervasive illiteracy, drug abuse among others.
Yace dole mu binciki wannan musabbabin wannan matsala na 'yan ƙungiyar Boko Haram din, wanda ba za a iya takaita shi da matsalancin talauci ba, da jahilci, da matsalan tattalin arzikin ƙasa, da amfani da miyagun ƙwayoyi da dai wasu matsalolin na daban. Yace muna bukatar taimakon gwamnatin tarayya ta sa ma dimbin matasan mu da ba su da ayyuka abin yi. In ba haka ba, suna nan tamkar bom da kuma suna shirin fashewa, wannan kuma idan haka ya auku dukkanin mu ba za mu ji dadin sa ba. Tokar kakakin majalisar wakilan sun kuma mika gudunmawar rufin kafa na manya-manyan motoci guda biyu. Na kuma tambayi shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno ko ya za a yi da sabbin 'yan gudun hijira da yanzu haka ke ci gaba da kwararowa daga garuruwan da akan kai masu hare-hare, wato Hajiya ya bawa kullo. Da kuma abin da take cewa
muje zo kamar taimakon da yau ɗan kakaki suka kawo da abin nan nambobin masu za a bayar. Abu ka san mun ce za mu bayar ma dukkan ba zai sa, amma yanda muka sara za mu baya wanda ba su da shi, wanda muna ce gaps in food intervention. To akwai ɗan rata kaɗan wanda NEMA da WFP ba su iya sun cika ba, amma insha Allah abin da yau sun kawo masu za mu bayar, gaba ɗaya masu za mu bayar.
A yan kwanakin nan dai ana cigaba da samun har-harin 'yan kungiyar Boko Haram din, wanda kuwa a shekaran jiya sai da aka samu bayanan cewa 'yan kungiyar Boko Haram sai yin yunkurin kutsawa cikin garin Bama kuma garin Benin Sheikh Jami'an Tsaro sun taka masu burki, yayin da a jiya Talata aka ce 'yan kungiyar Boko Haram din sun farma ƙauyen Jakana. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda, sai dai kafin mu cigaba da shirinmu sai a sauraro wannan.
Sunana Kopra Bashir Uyu. Mun fita patrol ne a Haji Kam, muna dawa patrol shine muka tsince kudi a cikin envelope Europe 37,000. Akwai number mutumin da sunan mutumin akan shine na kira shi na mayar mishi da abun shi.
Misali lokacin da ka samu wannan kudin me ya fara zuwa zuciyanka?
Abun da ya fara zuwa zuciya na shine nema mai shi mayar mishi.
Si domin jin hiran wakilin Hassan Maina Kaina da sojan nan da ya tsinci kudade masu yawan gaske kuma ya koma ya kaima mai kudin kudaden sa. Kada a shafa, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 1 ne da minti 18 da kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. Majalisar Dattawa ta kammala tantance ministoci 43 da shugaba Muhammadu Buhari ya aika mata. Amma masana sha'anin siyasa da tattalin arziki a Najeriya sun soki tsarin majalisa na rashin kyakkyawan tantancewa ta hanyar haramta yin tambayoyi ga wasu ministocin da aka tantance. Alal misali, tsohon ministan makamashi gidaje da ayyuka Babatunde Fashola ya amsa tambayoyi 40 sabanin na tsohon ministan sufuri Chibike Amechi da bai amsa rabin tambayoyin nan ba. Ministoci 20 cikin 43 an ce su yi mubaya'a ne kawai su fice abinsu. Abin da yasa ake ganin kaman wasu ministocin shafaffu da mai ne, ko kuma majalisar tana kokarin farantawa fadar rai ne maimakon yi wa ƙasa aiki ta bayyana ƙwarewar ministocin daki-daki domin a gamsu da hujjojin zaɓosu da aka yi. Wasu ma na ganin an sabawa doka wajen kin fadin ma'aikatunsu, sannan kuma an yi wa maza rashin adalci yayin da aka ce wa mata su yi mubaya'a wa majalisar kawai su fice abinsu. Bari mu fara da ra'ayin shugaban kungiyar sa ido a harkokin majalisa, wato Sislak Awal Musa Rafsanjani.
Suna yi waɗannan mutane da shugaban kasa ya aika ya ba wa mutane dama mamaki. Akwai mutanen da dama kuma yaki da cin hanci da rashawa ta binkice su ta same su da zuzzuka, kuma wasu su ma da dama har an kwakwace kadororin da suka tata, kuma ma har yanzu ina suna cikin kotu-kotu tana binkitansu akan cin amana kasa da sata da zamba cikin aminci.
Sai kuma ra'ayin tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa, Comrade Isa Tijjani.
Wannan magana ta tantance ministoci da ake yi a majalisar dattawa, akwai abun mamaki ƙwarai da gaske, amma dama abin da aka zata kenan, domin babu ko shakka yana daga cikin dalilan da aka jajirce akan cewa sai wasu sun zama shugabannin majalisar dattawa. Saboda haka wannan bai zo da mamaki ba.
Sai ra'ayin Ibrahim Jalo, ɗan iyan Tilda Fulani.
Maganan tantance ministocin da shugaban ƙasa tura ma 'yan majalisa, gaskiya ko bai na tafiya daidai ni a nawa gani, kuma a hakan ma yake. Domin yamin mutane kaliba da people da ya tura kin ga kowa su sanannu ne, da kuma ayyukan da suka yi an riga an san su, ba wani wanda za ce ba a san shi ba. To magana waya ce ana tantance zai kyau ko ba tantance zai kyau. Ina ga zara profesor da mutane ne na gari za su iya yi, kuma kin ga yawanci ma masu jini a jika ne, 60-10 a cikinsu ba su da yawa.
Sai kuma ra'ayin Yarima Yahaya Abubakar.
Wannan tsari da aka ɗauko in ji majalisa yanzu ba shi ne 'yan ƙasa ke so ba, ya kamata a bari sauran sanatoci da ke da tambaya akan waɗannan tsofaffin ministoci da duk wanda aka kawo majalisa domin tantance shi, a yi mashi tambaya ta hakika, a tabbatar da cewa abubuwan da aka tambaye su sun ba da ansar su kafin a bari su wuce.
Waɗannan bambancin ra'ayoyi ne suka sa na tuntuɓi ƙwararre kuma masanin kundin tsarin mulkin ƙasa, Barista Mai Nasara Kogo Ibrahim Umar. Ko menene kundin tsarin mulki ya tanada wajen tantance ministoci irin wannan? Ga amsan da ya bayar.
Tsarin yanda 'yan majalisa ke tantance waɗannan, wato suna da hurumi ne wanda yake mai tsawo sosai, tun daga sashe na 47 har zuwa sashe na 99 na tsarin mulki. Suna da hurumi ne tankame mai na kusan su yi abin da suke so, domin su suke da dama a ƙarƙashin sashe na 147 na tsarin mulki su tantance ministoci da shugaban ban kasa sai kawo. Ya za su tantance ministoci nan suke shirya ma kansu kaidoji a zauren majalisa wadda ta sauka, wato majalisa ta 8 kenan da ake kira. Sun sanya sharuɗa cewa duk lokacin da shugaban kasa zai gabatar da a gaban su bukata ta a tantance musu minista, to a zo da su cewa wannan minista ga ma'aikatar shi, minista ga ma'aikatar shi. Idan tambaya za a yi abin da ya shafi harkokin yanayi, misali ministan harkokin yanayi wato environment, sai su yi mai tambayoyi akan wannan. A wancan zubi da aka yi an samu lauyoyi kusan mutum goma. To lauyoyi mutum goma din nan kin ga idan da a ce an taho da cewa wannan za a bashi ministan shari'a misali, to 'yan majalisa sai su karkata hankalin su wajen tambayoyin da ya shafi tsarin shari'a. Wato amma sai aka zo wani ya zama ministan shari'a, wani ya zama ministan muhalli, wani ya zo ya zama ministan watsa labarai, wani ya zo ministan sadarwa, wani ya zo aka bashi ma'aikata ayyuka da gidaje da hadda lantarki aka hada mishi. To duka waɗannan sai aka zo aka yi ta ba su abubuwa, to sai ka rasa. To kin ga tantance shi da aka yi kila bai da nasaba, don ba a taba tunanin wanda ya shafi harkar lauya misali za a ce zo rike ma'aikatar sadarwa ko ma'aikatar wancan aikace-aikace ba. Tunda wuri ne wanda a tunani waɗanda suke da nazarin zayyane da kimiyya ta gini su zai kamata a ba irin wannan. To duka irin wannan dai ya zo ya wuce suka ce a yi wannan. To 'yan majalisa kuma da kansu a wannan lokacin sai suka aman da suka yi suka lashi, sai suka ce za su anshi sunaye daga shugaban kasa, babu wajibcin cewa sai an ce wane ma'aikata kaza wane ma'aikata kaza. To wannan hurumin su ne su suka shirya mu kansu wannan, kuma ko menene alhaki na kasa da aka dora a kansu a matsayin su na wakilan jama'a karkashin demokradiya sashi na 14 sakin sashi na 1 da sashi na 4 da sashi na 11 na tsarin mulki, to su ne wakilan jama'a. To saboda haka tunda sun amince ta zama haka, an dauka wannan lokaci za a samu canji. Alal misali za a samu canji na yawan yanda ake sanya mutum a keji, ana mashi tambayoyi din nan, ana bashi gwale-gwale. To sun yi tunanin cewa za su sauƙaƙa abubuwan, musamman akai la'akari da cewa an samu haɗin kai yanzu tsakanin ɓangaren masu yin dokoki da ɓangaren masu zartar da dokoki. Kika ɗauki ministan ayyuka da gidaje da harkar ta wutar lantarki, shi Babatunde Raje Fashola ya daɗe sosai a wurin. Waɗansu kuma da aka zo sai aka ce kawai su yi mubaya bai'a ga majalisa su tafi kawai. To wannan yin mubaya kan shi ai na kasu ne ga tsarin mulki. In kika dauki sashe na 15 sakin sashe na 2 misali na tsarin mulki. Yayi haramci akan cewa a nuna bambanci ta jinsin misali wannan mace wannan namiji ko kuma ta jinsin aji aji abinda ake nihi wannan tsohon dan majalisa ne wannan ko bai taba zuwa majalisa ba to duka irin waɗannan bai kamata ba don balo duwan da ya karanta sashi na 15 sakin sashi na 2 na tsarin mulki kalma ta ƙarshe shine haramci ga duk a nuna irin wannan bambance a tsarin gwamnati ya kamata idan za a yi gwala na tambayoyi 50 ne to kowa ya sha tambayoyi 50 in za a yi je kowa ne wanda tunda jami'an tsaro sun tantance mutum shugaban kasa ya amince da shi an zo aka ce a tantance kowa ya yi mubaya'a ya wuce to kowa ya yi mubaya'a ya wuce to amma duk da haka kamar yadda ne bayani tsarin su ne kuma ba wani wanda ya soki wannan tsari saboda haka sun yi a haka saura sai dai mu duba mu ga menene ingancin irin wannan tantancewa ko aka san haka zai haifar ga demokradiyyar mu
to kana ganin wannan yana da nasaba da cewa majalisa ta zama kaman ɗan anshin shata ga fadar shugaban ƙasa domin waɗannan ministocin su ne wanda shugaba yake so ya aiki da su a wa'adinsa na biyu kuma majalisa ta tantance su ba tare da nuna wani abu na cewa nan ba a yi daidai ba ko nan an yi daidai
a ban tsammanin haka ba domin su dai majalisar dai alama da nake gani sun samu haɗin kai ne a yanzu domin muke kalora da shugaban waɗanda suke masu rinjaye da shugaban marasa rinjaye kusan tare ake kaman abokai ana ta dariya ana raha a ciki to akwai alama da suna da haɗin kai ne kuma suna da fahimta kuma akwai alama kyakkyawan zato da suke sawa ga cewa shugaba Muhammadu Buhari ba zai zabo bara gobe ba a matsayin waɗanda ya darje na gwada masa ya kawo gaban su ba to ina kyautu zaton abinda ya taho kenan amma ban tsammanin akwai wani abu na tunanin ai sun zama yan anshin shata ba
anan zamu dasa aya 20 a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ƙwararre kuma masanin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
madalla yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da labarai a takaice
to a takaice manufofin kiwon lafiya Amurka sune suka fi zama abin tattaunawa a daren jiya talata a muhawarar masu neman tsayawa takarar shugabancin kasa a jam'iyyar Democrat inda masu saucin ra'ayi suka kalubalanci Santa Elizabeth Warren da Bernie Sanders waɗanda ke kan gaba a jerin masu niyyar kawar da shugaba Donald Trump a zaben shekara ta 2020 duk wanda kauracewar wasu ƴan majalisar dokokin jihar Virginia da kuma wata ƴar zanga-zanga da wanda daga cikin su yayi shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci bikin zagayewar ranar majalisar ta fara zama a Jamestown a jihar Virginia da safiyar yau Laraba Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu wanda wannan shine karo na biyu da Koriya ta Arewa ke gwajin makamai cikin mako guda yayin da tattaunawa kan nukiliya ta cije makaman masu linzamin an harba su ne daga kusa da gabashin birnin Wonsan kuma sun yi tafiyar nisan kusan kilomita 250 a cewar hafsoshin sojin Koriya ta Kudu wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi ƙarar gwamnatin Trump tana zarginta da ci gaba da raba iyayen bakin haure da iyayensu duk da hukuncin da kotu ta yanke a shekarar ta gabata kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta American Civil Liberty Union wato ACLU a takaice ta nemi wani alƙalin kotun tarayya a birnin San Diego jiya talata da ya dakatar da wannan abu da gwamnati ke yi Jama'ai a Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo sun tabbatar da cewa an sake samun ƙwayar cutar Ebola a birnin Goma.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za ku je mu dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni. Sai dai kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwa da fatan arziki zuwa ga tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida a Najeriya kuma mai tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin jarida Malam Nasir Zahardin. To Allah ƙara lafiya. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da sauran ma'aikatan sashen sanar murya Amurka da wanda ya shirya kuma ya bada umarni Malam Sidi da injiniyan mu na wannan safiyar John Ellison Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai an jima da hantsi assalamu alaikum.
Afrique, le monde aujourd'hui.